Gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Tima ya sake jaddada aniyarsa na takawa kungiyoyin dake samar da agajin gaggawa birki kan irin yadda suke amfani da ayyukan kudin hijira a jihar wajen azurta kansu da kansu maimakon agazawa mutanen dake bukatan irin wannan taimako. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban kasafin kudin bana daga wajen majalisar dokokin jihar Borno. Takakin majalisar Honorable Abdulkarim Ron ya mika masa fadar gwamnatin jihar.
The United Nations agencies, they are doing their best in their own way of doing their best, but to me I'm not satisfied.
Ya ce kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya suna iya nasu kokari a nasu hanyar, amma ni kam basu gamsar da ni ba, don mafi yawan kudaden da suke karɓowa kan tafi ne akan kansu da kansu.
They will construct 5 toilets in Gwoza and will fly in with helicopter 7 times to inspect.
Ya ce misali za ka gama sun gina banɗaki guda 5 a garin Gwoza, amma sukan tashi da jirgi ne saukar angulu wato helicopter 7. Ya ce wannan wani irin ɗabi'a ne.
By May 29, 2017, for our people to return back to their homes.
Ya ce don haka za mu tabbatar cewa mu rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira a jihar a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa, don mutanen mu su koma gidajensu kuma ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a cikin mutunci.
Our crisis has turned a whole industry on its own.
Gwamnan ya ce matsalolin da ke damun mu ya zama tamkar matatsa ne inda kowa kan zo da sunan taimako, amma ba ma gani a ƙasa.
There are people renting houses for 2 years, for 3 years in Maiduguri.
Ya ce akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu da su kama gidajen haya nan cikin garin Maiduguri daga shekara 2, shekaru 3 har izuwa shekara 5, kamar suna son irin wannan matsaloli ya kai har tsawon shekaru 5 din. Ko da shike wannan namu fahimtar ne, muna yi musu maraba, idan kuma suna nasu Allah ma na nasa. Gwamnan ya kuma zano wasu kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya guda 8 kamar haka:
Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council Program, ICRC, UNICEF, IOM.
Yace sauran suna iya tattaya nasu ya nasu su bar garin, don yanzu hakan ina da rajistan kungiyoyin masu zaman kansu har su 126 da suke aiki a garin Maiduguri, amma dai wasu kungiyoyin na shiga bankuna ne kawai da murmushi da sunan tallafawa mutanenmu, kuma ba za mu amince da hakan ba, a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Tima.
Right now I have in my office 126 NGOs operating. People are smiling their way to the banks and the agony of our people.
Haruna Daudabihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.